Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC akan mita 25-31-41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya Fara'a Nomad FM Dalol FM da kuma Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yemen. A kasar Ghana kuma za ku iya kama mu ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a koda yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau Juma'a 2 ga watan Agusta shekarar 2019. Zahra Aminu Fage ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aikin mu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kadin labarai.
Cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙilesi ta Amurka wato CDC ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Amurka ta fice daga yarjejeniyar da ta kulla da Rasha kan mallaka da amfani da makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango. China ta ciccaki shirin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na karawa wasu kayayyakin China kudaden haraji.
Kanin labaran kenan aka saurara. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji ƙarin bayani akan wata jita-jita da ake cewa shugaba Muhammadu Buhari ya rarraba ma'aikata ga ministocin da majalisa ta tantance. Sannan za ku ji wata hira da wata matashiya da ta ƙware akan noman rani wadda ta halarci taron matasa na shekara-shekara da ake kira yali a nan birnin Washington. Bayan nan Mahmud Lalo zai gabatar da shirin duniya Amurka. Sannan za ku ji wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Cibiyar hana yaduwar cututtuka da daƙilesu ta Amurka wato CDC ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Barkewar cutar annobar wadda ta fara shekara guda da ta gabata yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. Cibiyar ta nuna cewa za ta ƙara aikawa da ƙarin wasu ma'aikatan idan har tashin hankalin da ake fama da shi na 'yan bindiga a arewa maso gabashin yankin ya yi sauƙi. A yanzu dai ma'aikatan CDC 12 ne aka tura zuwa can birnin na Goma, shi ne babban birni da matafiya suke yada zango a cikinsa wanda kuma yake kusa da iyakar Congo da Rwanda. Hukumomin birnin na Goma sun tabbatar da kamuwar mutum na 4 da cutar Ebola. A yau Juma'a Amurka ta fice daga yarjejeniyar da ta kulla da Rasha kan mallaka da amfani da makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango domin ita ma ta kera nata sabbin makaman nukiliyar bayan da Rasha ta ki amincewa da ta lalata nata makaman nukiliyar da kungiyar tsaro ta NATO ta ce mallakarsu ya karye yarjejeniyar da ta sakawa hannu. Rasha ta ki bari a gudanar da ingantaccen bincike wajen tabbatar da gaskiyar ko ta nakasa makaman nata kamar yadda aka tanada a ƙarƙashin yarjejeniyar, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo. Mike Pompeo ya ƙara da cewa Rasha ce yake da alhakin wargajewar wannan yarjejeniya. Pompeo a cikin wata sanarwa ya ƙara da cewa Amurka ba za ta zama ita kaɗai ce a cikin wannan yarjejeniya da suka kulla ba wanda Rasha tana sane ta karya. Sai dai kuma shugaban Amurka ɗin Donald Trump ya ce yana fatar nan gaba za a kulla wata sabuwar yarjejeniyar da za ta maye wannan da ta wargaje a yanzu. China ta caccaki shirin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na ƙarawa wasu kayayyakin China kudaden haraji a lokacin da yake magana a birnin Bangkok inda yake halartar taro na yankin a yau Juma'a. ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce ƙara saka kuɗaɗen harajin tabbas ba ita ce hanya mafi kyau da za a warware matsalolin cinikayyar ba a tsakanin ƙasashen biyu. Fafatawar da Amurka da China ke yi a fagen cinikayya ta daɗa tsanani ne a jiya Alhamis bayan da shugaba Donald Trump ya ce zai ƙara sakawa wasu kayayyakin China haraji na kashi 10%. Kwana guda bayan da ƙasashen biyu suka amince da ci gaba da tattaunawa kan cinikayya a wata mai zuwa. Ana ci gaba da tattaunawar cinikayyar kuma yayin da ake tattaunawar ran 1 ga watan Satumba, Amurka za ta ƙara harajin kashi 10% akan sauran kayayyaki na dala biliyan 300 da ƙasar China take shigo da su ƙasarmu, a cewar shugaba Trump a cikin wani saƙon Twitter da ya wallafa a shafinsa. Shugaban na Amurka ya zargi China da cewa ba ta sayan kayan amfanin gona masu yawa daga Amurka. Labaran na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ɗaya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ta fito tana neman gafara da ba da haƙuri kan wasu kalaman ɓatanci da mahaifin nasu ya taɓa yi da ke nuna aƙidar wariyar launin fata da raina baƙaƙen fata. A cikin wata ƙasida da ta rubuta yau Juma'a a cikin jaridar Washington Post, Fati Davis ta ce san ba ta yi zaton cin karo da fayafayen kaset-kaset da aka fito da su ba a kwanakin nan, inda aka ji mahaifin nasu yana kiran wasu wakilan ƙasashen Afirka da ke halartar wani taron Majalisar Ɗinkin Duniya a matsayin birrai saboda sun jefa ƙuri'a da ba ta yi wa shi Reagan ɗin daɗi ba. Musamman Reagan ya fusata ne da tawagar wakilan ƙasar Tanzaniya waɗanda a lokacin taron na shekarar 1971 suka goyi bayan China wajen jefa ƙuri'un nasu. A cikin kaset-kaset ɗin da ya bullo kwanan nan ne aka ji Reagan yana cewa, kaga waɗannan sakararrun birran daga ƙasashen Afirka, tsinannu waɗanda har yanzu ba su ma saba da saka takalmi ba. An zaɓo wasu zaratan matasa da suka haɗa maza 40 da mata 20 daga wasu ƙasashen Afirka 29 da za a baiwa horaswan mako ɗaya a ƙarƙashin ƙungiyar wasan ƙwallon kwando na maza da mata na Amurka, wato NBA da WNBA. Ƙungiyar ƙwallon kwandon ta maza NBA ta kai shekaru 17 tana ɗauko irin waɗannan matasa daga Afirka don ba su irin wannan horon. Iris, wata yarinya 'yar shekaru 16 daga ƙasar Gabon, ta ce horaswan ɗin tana ƙarfafa musu gwiwa da kuma ba su damar zama gwanaye a wasan. Wasu daga cikin ƙasashen da matasan ke more samun horon wannan shekara sun haɗa da Gabon da Senegal da kuma Cameroon.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotannin namu. A Najeriya wasu jerin sunayen ministoci tare da ma'aikatar da aka tura kowannen su wanda majalisa ta tantance yana yawo a kafafen sada zumunta. A don haka na tattauna da wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa, inda na fara da tambayarsa menene sahihancin wannan jerin sunaye.
To, a gaskiya dai na yi bincike sosai, wannan bayani ba gaskiya ba ne. Labaru ne waɗanda ake yaɗa su a yanar gizo ba su da tushe, ba su da makama, kuma ba daga gwamnati suka fito ba. Idan gwamnati za ta yi wannan aikin tana bin hanyoyi na ba da sanarwa ko ta hannun sakataren gwamnati ko kuma ta hannun masu kyagaman mai labaru da ke aiki da shugaba Muhammadu Buhari kamar su Garba Shehu da Femi Adesina domin su ba da jerin sunayen da kuma sanarwar da shugaba ya bada da lokacin da za a rantsar da su da sauran abubuwan da ya shafi ayyukan ministoci. Kawo yanzu kuma ba wannan sanarwa ko waɗannan fannonin ba su ba da wani bayani ko ranar da ma wannan jerin ma'aikatu da ministocinsu zai fito ko zai fara aiki ba.
To kana ganin kamar yaushe gwamnati za ta fitar da waɗannan sunaye za ta rarraba ma'aikatun?
To na yi ganawa da wasu jami'an gwamnati wanda ke kusurfar da fadar gwamnati wanda ke nuna min cewa har yanzu ana aiki akan ma'aikatun kamar ana so a tantance wace ma'aikata ya kamata a ba wani minista bisa ga kwarewarsa ko cancantarsa ko kuma wani abu da ya shafi sanin makamar aiki ko da yake wasu sun bayyana min cewa matsayin minista ko ba minista ma'aikata ba wani abu ne da ke da wuyar gaske ba domin shi shugaban kasa suna iya baiwa minista kowace ma'aikata ko da yana da wani kwarewar ilimin wannan fannin da ma'aikatar take ko ba domin ganin damar shi ne kuma aiki na minista aiki ne na sa-ido aiki ne na sa-kulawa ba dole ne alal misali a ce sai an ba likita aikin ma'aikatar kiwon lafiya ba. Ba zai ne sai an ce a baiwa malamin makaranta ko farfesa na wata jami'a mukami ministan ilimi da bisa kamar zaɓi ne ganin dama ne da shugaban ƙasa ke da bisa ga kundin tsarin mulki da ya ba shi haƙƙin haka amma dai ana sa ran cewa za a ba mutane ayyukan da za su iya ko suke da kwarewa a kai domin kada a yi shi ne wurin aiwatar da waɗansu manufofi na gwamnati.
To a ƙarshe wani ƙarin bayani za a yi wa masu sauraro akan wannan kace ba kwarewarsu za a bi ta fannin da suka kware ba ganin damar shugaba ne ya bawa su ya ba wanda yake so ma'aikatar da yake so.
Eh to karin bayani dai shine kamar nace maki an fi tsammani a ba mutum aikin da yake kwarewa akai ko ya fere amma ba shi yanzu ai haka ba. Abu na biyu kuma shine a daidai lokacin da ake jiran fitar da ma'aikatun da za a bai wa ƴan ministocin har yanzu ƴan ƙasa da dama suna ci gaba da kokawa. Cewa yanzu ministocin da aka ba ayyukan nan ba su cancanta a ba su ba saboda suna ana zargin su da badaƙala ko yin saboda fa'i da dukiyar jama'a a guraren da suka yi ayyuka a baya ko a wata amana da aka ba su a baya sai abin da ba daidai ba. Wasu ma an yi masu hukunci a kotuna daban-daban an kwace dukiyarsu da sauransu suna cikin jerin waɗanda shugaba Buhari ya bayyana waɗannan mukami. Don haka kukan da ake yi akan rashin cancanta wasu ya fi dokin da ake yi a ga wa za a ba wani aiki ko wata ma'aikata.
Faruk Musa kenan wakilinmu da ke fadar shugaban Najeriya. Kamar yadda kuka ji a shirye-shiryenmu na baya an gudanar da taron nan na matasa na shekara-shekara da ake kira Yali a takaice a nan birnin Washington. Abokin aiki na Abdulaziz Adili Turo ya tattauna da wata daga cikin matasan mai suna Bilkisa Gambo inda ta yi bayani akan ayyukan da take yi na noman rani a birnin Kwanni da ke Jamhuriyar Niger.
Bako ku ta yau Bilkisa Gambo Ilo Daura daga Niger kuma ina aikin gandari a Kwanni can Niger. Abu biyu ya sa aka zaɓe ni bisa kan haka aikin gandari can Kwanni tare da MCC Millennium Challenge Corporation Amurka ne suka ka taimako Niger ji su taimaka bisa kan gyaran hanyoyi da gyaran gandari. Gandari na Kwanni can nake aiki. To kuma aiki na biyu da yasa aka zabe ni shine shibka itace. Ina tare da NGO da dama da ina Niger kuma da bin Niger bisa kan shibka itace don saboda akwai ayyuka da yawa da suka sa aka gane yanzu da tilas ne. Eh ana so a kare muhalli a shibka itace. Lalle inda aka kai ni sunan wurin Lincoln university to sai suke da wani mutum wanda shi bisa kan haka shibka itace a kasa Amerika an san shi Arbor Day sunan foundation in tashi kenan na tayi can na koyi ƙara koyan yanda za a shibka itace ƙara koyan yanda zan yi jagoranci tare da wasu mu yi jagoranci bisa kan kariyar muhalli da kariyar dabbobi abinda zan yi in na koma in ƙara matsa da su abinda suke yi in shige ta da su mu ci gaba da aiki amma kuma mu samu yara da matasa wanda su gane da kare dabbobi kare itace kare muhalli yana cikin abubuwan da zai kare mu bisa kan harkar rishin ruwa a Niger ko a Afrika ko a duniya akwai abubuwa da yawa da aka lura yanzu zahi ya yawa sanyi ya gusa ruwa bai zawa inda ya kamata irin wannan abubuwan.
Gwamnatin Niger ta ayyana wani shirin ɗan Niger su ci da ɗan Niger.
Eh.
Zaki ci a wannan shiri da gwamnati ta yi bayan shekara 8 zanciya da suka mulki ƙasar ta Niger.
Eh na san wannan initiative ɗan Niger su ci da ɗan Niger. Kuma in a yanda aka yi ta in ma muka ƙara ganewa muka ƙara yi bai kamata ba a ce mun yi kukan binmu da abinci. Shine kowa ku koyin kasashe da suke yau ya zamanto ka noma abinda zaka iya ci ka noma abinda zaka iya ci har yayi saura ma har ka saida ya zamanto kakkai kukan yunwa kakkai kukan bakkada to wannan initiative Allah ya sa kowa ya samu yayi ta ya gane ta kuma muna ƙara gode ma government in Niger da president da yayi
to shekara takwas da suka gabata SKN Niger suna ci da Niger
to da dan saura amma bisa kan shibka itace abinda na sani Niger tana cikin kasashe na gaba wanda suke kokari bisa kan shibka itatuwa proje kala-kala akwai park RC akwai park tuwa akwai sauran hannaman cisma wanda suke kokarin su Allah sa mu gane da shibka itace yau in ina da ice ko ice goma gare ni ba he nayi wata sana'a ba indai na zabi itace kaman mangoro ko dumniya ko magariya akwai amfanin su diya wanda in nayi noma ko da hatsi na ida ko shinkafa za ta ida kan in kai shekara ta gaba in yi aiki in ina bisa gandari kamar in ina bisa gandari da in mangoro na ina iya cira in saida ina iya sha ina iya ba ma ƴan uwana akwai abubuwa diya wanda bisa kan harkar shibke-shibke aikin ya mishi yawa mun tabbata kuma yana kokari mun tabbata amma in muna iya samun falala din masu kan harkar kare muhalli mu ƙara samun falala ta shibka itace yanda za a samu matasa su zamanto cikin wannan kare muhalli abin zai yi kyau.
Abdulaziz Adili Toro sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC.
To madalla masu saurare kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu agogon mu anan yana cewa karfe 11 da minti 18 na safe ga shirinmu na gaba.
Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai yi nazari ne kan musayar kalamai da aka kwashe sama da mako guda ana yi tsakanin shugaba Donald Trump da dan majalisar dokokin kasar Elijah Cummings wanda ke wakiltar jihar Maryland. Shin me ya haifar da wannan kace na ce tsakanin waɗannan manyan 'yan siyasa biyu? Abin da ya kai ga har ma ana zargin shugaba Trump da nuna wari launin fata yayin da wasu ke nuna akasin hakan. Yau abin da shirin duniyar Amurka zai mai da hankali akai kenan. Sunana Mahmud Lalu. To a wannan takaddama da ta kaure tsakanin shugaban Amurka Donald Trump da dan majalisar dokokin Amurka Elijah Cummings, rahotanni sun yi nuni da cewa shugaba Trump ya soki gundumar da dan majalisar ya fito, wato Baltimore dake jihar Maryland, inda ya kwatanta birnin a matsayin wanda beraye suka mamaye shi, wanda kuma babu wanda zai so ya zauna a cikin sa. Shugaba Trump ya rubuta waɗannan kalamai ne a shafinsa na Twitter, inda daga baya kuma ya ƙara da wannan furucin:
Those people are living in hell in Baltimore.
Al'ummar wannan yanki na Baltimore suna zaune ne a cikin yanayi na ukuba, inji Trump. Mutane da dama dai sun kwatanta waɗannan kalamai a matsayin na warin launin fata. Lura da cewa akasarin mazauna birnin Amurkawa ne yan asalin Afirka, ko da yake wasu sun kalli lamarin a akasin haka. Rob mazaunin birnin na Baltimore ne:
The killings, like you said, the rats and everything, we just need a whole bubble, just need a whole makeover.
Yace kashe-kashen da ake yi, kuma kamar yadda shi Trump din ya faɗa, misali batun berayen, muna buƙatar a yi wa birnin na Baltimore garan bawul. A lokacin da ya tashi mayarwa da Trump martani, dan majalisa Cummings kalamai yayi na gugar zana.
What does that mean when a child is sitting in their own feces?
Yace me hakan ke nufi idan yaro ya zauna a cikin bahayan da yayi? To inda mutane suka zura ido, yan siyasar na ta jefa wa juna kalamai marasa daɗi. Wasu da dama sun ayyana fadan a matsayin wanda ya samu nasaba daga binciken da kwamitin da Cummings ke ciki ke yi kan gwamnatin Trump da harkokin kasuwancinsa. Baya ga haka, Cummings ya sha caccakar irin halin da bakin haure da aka tsane ke ciki, sanadiyar matakan da gwamnatin ta Trump take dauka. Wannan matar cewa take yi:
I feel that instead of downing a city, put collective heads together and let's make it better.
A maimakon a rika muzanta birninmu, me zai hana su hada kai su kyautata yanayin rayuwa a birnin?
Shi dai Baltimore birni ne da ke fama da matsaloli da dama, kama daga rikicin warin launin fata da rashin daidaito a fannin samun kudaden shiga da masu aikata miyagun laifuka da kuma rashin aikin yi. Kim Truhart wata mai fafutuka ce a birnin na Baltimore:
I love the fact that they're not sitting back, they're not trying to steal it, they're out working.
Ina farin cikin da cewa matasan ba sa sata, ba su zauna haka kurum sun nade hannayensu ba, suna aiki. Babban kalubalen da muke fuskanta shine babu kwararan ayyuka.
Let's give them legitimate work.
Shekaru hudu da suka gabata, birnin na Baltimore da ke jihar Maryland ya fuskanci tashi-tashin hankula bayan da wani matashi baka fata da ake zargi da aikata laifi ya mutu a hannun 'yan sanda. Lamarin da ya haifar da zanga-zanga da ta kai ga aka yi ta kona shaguna tare da kwashe kayayyakin cikinsu. Kuma lamarin ya fi kamari ne a gundumar da Elijah Cummings ya fito. Ko da yake a yau duk an gyara shagunan, kuma rayuwa ta koma kamar yadda take a da. Sai dai wasu na ganin har yanzu akwai alamu da ke nuna cewa ana zaman ɗarɗar. To amma duk da cewa shugaba Trump ya cicciki gundumar da Cummings din ya fito a birnin na Baltimore, akwai ɓangaren da jama'a ke cikin yanayi na walwala da ci gaba, hakan kuma na nufin birnin na da fuskoki biyu kenan. Inda yayin da wani yanki ke cikin yanayi na wadata, ɗaya ɓangaren kuwa taimako yake nema na a cece shi daga durƙushewa baki ɗaya. Masu sauraro, da aka kawo ƙarshen shirin Duniyar Amurka na wannan mako, sai kuma wani jiko idan Allah ya kai mu. Za mu dan ɗaukacin waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shiri, musamman ma Zahra Aminu Fage da kuma Julie Levis Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC.
Yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakon da farko a yau ya fito ne daga Umar Abdullahi Gambaki, jihar Bauchi, da Abubakar Salisu Gozaki tare da Zakiya Abdullahi Ango Funtuwa, inda suka ce: Assalamu alaikum VOA Hausa, dan Allah ku mika mana wasikar mu zuwa ga fadar shugaban kasa Muhammadu Buhari kamar haka: Haba shugaba Muhammadu Buhari, kada fa ku manta da irin matsalar tsaron da muke fama da ita a halin yanzu. Ga misali kuwa, shine har yanzu fa Boko Haram ba su daina kaiwa al'umma har-hare ba, ga kuma matsalar kicin manoma da makiyaya dake cigaba da aukuwa a jihohin Benue, Plateau da Taraba, ga kuma matsalar garkuwa da mutane a jihohin Kaduna,
Katsina da hanyar Abuja da kuma Zamfara. Kada fa ka manta waɗannan matsaloli ba a gama magance su ba, amma kuma sai gashi ana neman a ja wani rikici da bamu san iyakar shi ba, wato rikicin ƴan kungiyar musulmi mabiya Shi'a. To kiran mu ga gwamnati shine ta yi wa Allah da manzansa ta zauna ta yi sulhu tsakaninta da wannan kungiya. Mun gode VOA Hausa. Sakon mu na gaba kuma ya fito ne daga Muhammadu mai kayan miya Orji Quarters Gombe, inda shi kuma ya ce, a gaskiya mu dai talakawan Najeriya zaman lafiya muke bukata a Najeriya, ba wai wani sabon tashin hankali ba, domin mun ga take-taken gwamnatin tarayyar Najeriya tana neman sake sanya ƴan Najeriya a cikin wani rikici, domin a gaskiya sanya kungiyar ƴan Shi'a a jerin ƴan ta'adda a Najeriya ba alheri bane sam. Da fatan gwamnatin tarayyar Najeriya za ta sake tunani akan wannan al'amari na ƴan Shi'a. Sai kuma sako daga Gali Surajo Faki da Isuun Dila Faki, su kuma suka ce, salam VOA Hausa, dan Allah ku isar mana da kukan mu zuwa gwamnatin jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufa'i, cewa ya taimaka ya gyara mana gidajen malaman makarantar sakandaren garin Faki, saboda gidajen duk sun lalace, waɗansu ma ko rufi ma babu, domin tuni iska ta yi awan gaba da shi. Allah ya sa gwamna ya ji kukan mu, kuma Allah ya bashi ikon share mana hawaye da ya dade yana malala a fuskar mu, domin mu ma mu dandana roman demokradiya. Sai kuma wasiƙar Baffa Haruna, shi kuma ya ce, assalamu alaikum VOA Hausa, muna Allah wadai da duk wani nau'in ta'addanci da ƴan Boko Haram ke yi a Kamaru da Chadi da Niger da kuma uwa ubar ƙasar mu Najeriya. Gani yadda muka samu labarin cewa ƴan Boko Haram sun so mace kunnan mutane a Kamaru. Sako mu na ƙarshe a yau ya fito ne daga Abubakar Salisu Gozaki da Umar Abdullahi Gambaki daga tarayyar Najeriya, inda su kuma suka ce, salam VOA Hausa, a gaskiya mu dai bamu ji dadin kalaman da diyar shugaban mabiya Shi'a, wanda ke kira ga mabiya babanta akan kada su aminta da zaman sulhu da gwamnati za ta yi da su. A gaskiya hakan tamkar rusa ginin katangar zaman lafiya ne. Allah ya kyauta dai. Amin summa amin. To madalla, mun gode kuma ku ci gaba da aiko mana da sakonni.
A gaida Hadiza Kyari da wasiƙun masu sauraro. Kafin mu karkare shirin namu ga labarai, amma a takaice.
Cibiyar hana yaduwar cututtuka da dakile su ta Amurka, wato CDC, ta ce ta aika wasu ma'aikatanta 12 zuwa wani birni na Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo domin aiki kan cutar Ebola da ta afkawa yankin. Barkewar cutar annobar, wadda ta fara shekara guda da ta gabata, yanzu haka ta kashe mutane sama da 1,800. A yau Juma'a, Amurka ta fice daga yarjejeniyar da ta kulla da Rasha kan mallaka da amfani da makaman nukiliya masu cin matsakaicin zango, domin ita ma ta kera nata sabbin makaman nukiliyan bayan da Rasha ta ki amincewa da ta lalata nata makaman nukiliyar. Da kungiyar tsaro ta NATO ta ce mallakar su ya karye yarjejeniyar da ta saka wa hannu. China ta cecceki shirin da shugaban Amurka Donald Trump ke yi na karawa wasu kayayyakin China kudaden haraji, a lokacin da yake magana a birnin Bangkok, inda yake halartar taron na yankin su a yau Juma'a. Ministan harkokin wajen China Wang Yi ya ce ƙara saka kudaden harajin tabbas ba ita ce hanya mafi kyau da za a warware matsalolin cinikayya ba a tsakanin ƙasashen biyu. Ɗaya daga cikin 'ya'yan tsohon shugaban Amurka, marigayi Ronald Reagan, ta fito tana neman gafara da ba da haƙuri kan wasu kalaman ɓatanci da mahaifin nasu ya yi ta.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Yanzu kuma a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Julie Leathers Gresham da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyan mu na yau Chan Wong. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma a dakaci maimaicin shirin yau da gobe.